Mai sauraro akan mita 88.5 da laifin madar zamani sunana Abba Isa Muhammad inda na halarci babban kotun tarayya mai lamba 1 dake zamanta a nan Kano karkashin jagorancin mai shari'a Honorable Justice A. Liman inda yau kotun ta ci gaba da sauraron karan nan da wato Alhaji Ahmad Haruna Zago ya shigar gabanta yana kalubarantar kasancewar Abdullahi Abbas a matsayin shugaban jam'iyyar APC a nan Kano wanda kuma kotun ta sanya ranar 18 ga watan nan domin ci gaba da sauraron wannan shari'a ko kuma duba kowanne bangare domin yin abin da ya kamata mun kuma zanta da lawyer da yake kare bangaren na Abdullahi Abbas da kuma sakataren jam'iyyar ta APC bangaren gwamnati Sadina da kuma abin da yake cikin harshen Hausa.
My name is Chief Samaselinus Duru. Abdullahi Abbas, the secretary Serena, ni ne nika da musu ni da lawyoyina.
To yau me aka yi a court?
Yau dai mun zo court don aji application na bangaren Dan Zago da yake so ya dakatar da primaries. Abatinsa shi ne chairman, don haka yana so a dakatar da komi da komi har a gama shari'a. Shi yana cewa shi ne chairman, mun kuma muna cewa Abbas ne chairman, zaɓaɓɓen chairman. To da aka zo yau takardun da ya kamata a haɗo a ɓangaren su da a ɓangaren party APC ba a haɗo su ba tukuna. Aka ɗaga cewa kowa ya dawo ranar Laraba 18 ko don a ji application ɗin gaba ɗaya, a ji komi da komi a warware wannan magana. Haka ne aka ɗaga.
Haka zalika mun zanta da lawyer da yake kare Alhaji Ahmad Haruna Zago wanda kuma ya yi bayanin sa cikin harshen Turanci.
Amoshomege, Christopher Shomuru. Nothing happened at the fact that arising from processes that were filed and those yet to be served, the matter was adjourned to the 18th of May for hearing of all the processes. The originating summons, the primary objection. That is what happened. What the court has done is okay. It's a good thing. The court is determined to quicken the matter.
Sai dai daga bisani wani makusanci ga Dan Zagon ya yi bayani cikin Hausa game da makasudin zuwan su ko kuma bukatar su a wannan kotu.
Za mu so mu ji suna da matsayi.
Sunana Usainu Musa Dan Mukulli. Ni na ɗaya daga cikin masu taimakawa shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Alhaji Ahmad Haruna Zago ambassador.
Mene ne faruwa a kotu?
A kotu an zauna su lauyoyin wanda ake kara Abdullahi Abbas ba su zo da wani takardu ba. Ba wata takarda da suka zo domin su gabatarwa da kotu. Kuma so suke su ja shari'an nan ta daɗe. Shi kuma alƙali abin da yake gaya musu ya kamata su taho da abin da za su kare kansu.
Amma ana batu kamar na a fara tantance hurumin kotun matukuli.
Hurumin kotu, ai tunda hurumin kotu ai federal high court ko federal high court tana iya sauraron kowace irin kara domin ita ba a yi mata limit ɗin kara jati ba.
To yanzu an ɗage zuwa yaushe?
An ɗage wannan shari'a zuwa 18 ga watan nan da muke ciki wato ranar Laraba. Abin mamaki da Kanawa za su yi wa ji daɗi a cikin lamarin su wato duk duniya ta Allah wanda duk iki Kano state ya san Abdullahi Abbas bai sauka daga kan shugabancin jam'iyya bai tsaya takara. Mu kuma ba muna magana ne akan maganar dokar ƙasa muke kaikara akai ga abin da dokar ƙasa ta ce ga abin da dokar jam'iyya ta ce akan haka muke shari'a da shi. Assalamu alaikum.
To kotun da ya ta ɗage zuwa ranar 18 ga watan da muke ciki domin duba kowanne bangare da yin kuma abin da ya kamata. Sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da laifin mu na zamani sai kun sake jina a nan gaba.